الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد mudiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 28 ga watan Juma'a al-akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 5 ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata Allah ya ma wani makusancinsa rasuwa wannan makusancin nashi mushriki ne shi mai za a iya masa ta'ziya gani ko bai halatta yi ma musulmi ta'ziya a sababin mutuwar nashi wanda yake ba musulmi ba baya halatta shine dan uwa yace shi wanda aka masa rasuwa makusanciyar shi ce yar gori dan gori ko ai ba musulmi bane tunda aljini yake ma yanka duk wanda ya ma aljini yanka ko ya kafirta ya zama mushriki dan haka baya halatta musulmi ai masa ta'ziya a sababin mutuwar nashi wanda yake arni dalilin da yake tabbatar da haramcin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da amminsa Abu Talib baban Ali Allah ya masa rasuwa Ali yo Allah ya kara masa yadda yazo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi amminka mushriki Allah ya karbi rayuwarsa manzo Allah yace ma Aliyu she ka kabinne shi Aliyu yace ya rasulullahi mushriki ne fa manzo Allah yace masa ni nace ka je ka binne shi in ka gama binne shi ka zo ka fada mu a lokacin da Aliyu Allah ya kara masa yadda ya gama binne mahaifinsa yazo ya shaida ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma Ali she ka kai wanka iya abinda ya tabbata a cikin hadisi kadai manzon Allah iya abin da yace ma Ali je ka ka binne shi in ka binne shi ka zo ka fada mu manzon Allah bai halarci ba wannan janaiza kuma ba a rawaito ba cewa manzon Allah ya ma Ali ta'ziya saboda mutuwar mahaifinsa dan haka ita ta'ziya ibada ce wannan kuma yake banta ga musulmi musulmi shine ake ma ta'ziya a sababin mutuwar nashi musulmi an gane ku saboda kasancewar mutuwar musulmi musiba ce wanda take samu jama'a ta mu'minai dole amma mu'minai ta'ziya a ba su hakuri alallashi akan wannan musiba da ta same su to arne ko mutuwar arne ai ba wani musiba bane wani farin ciki ne da murna domin kasa ce aka rage malami ma'ana datti ne ya gushe daga ban kasa farin ciki da murna za a yi ba ta'ziya ba za a yi saboda wani datti ne ya gushe dan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya zo da wannan hadisi a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz ya gina mas'alar cewa duk wanda ya wanke duk wanda ya binne kafiri to ya tabbata cewa akwai wanka a kansa kamar yadda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Aliyu kuma shi Aliyu shine ya zama tilas ya binne mahaifinsa shi kafiri in ƴan uwan shi kafirai sun jibinci jana'izar shi to wannan sun sauke mu in ba su jibinta ba kai wanda yake na makusancin shi to ya zama tilas akan ka kai rami ka binne shi ba maganar yi masa wanka balantana da kafani kuma ba maganar gina masa ramin a bisa kaifiyar yadda ake gina ma musulmi kabari rami za a yi irin yadda ake kawo shaki in ya mutu a saka a mai da kasa haka za a yi masa don kar ya yi wari ko kuma mu ce don kada warin shi wato ya cutar da jama'a a bargawa a wannan domin wata sutura ce da Allah ya ma dan adam sawa'an musulmi ko wanda yake ba musulmi ba shine yin rami abin ne mutum kamar yadda ya faɗa kuma a mata hu fa aqbara na'am kuma haka yace alam naj'ali al-ardi kifatan ahya'an wa amwata na'am
malam sun zai roƙon Allah cewa wani daga cikin bayi mace ce banda manzon Allah
wai ka roƙi Allah cewa ya sanya ka cikin ceton wani bawa daga cikin bayin shi to su waɗannan bayin an san menene makomar su sai bawan da an tabbata tabbas dan aljanna ne irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari irin su Abubakar su Umar da sauransu wanda tun suna duniya Allah ya musu garanti kin aljanna wannan zaka iya addu'a cewa Allah ya sanya ka a cikin wanda Abubakar zai ce ta a ranar kiyama amma duk wanda ba a bada albishirin cewa dan aljanna ne cewa ka roki Allah ya sanya ka cikin ceton shi to shi ina wa ya san makomar shi anan ba wanda ya san makomar shi amma annabawan Allah da manzanni da waɗannan manya-manyan sahabbai wanda manzon Allah ya bada shaidar cewa ƴan aljanna ne to wannan ba shakka wannan zaka iya roƙon Allah ka ce ya Allah ka sanya ni a cikin ceton wato annabawanka da manzanninka Allah ka sanya ni cikin ceton su ko ya Allah ka sanya ni cikin ceton sahabban manzanka kenan a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda Allah ya musu garanti kin aljanna amma haka wani can daban wanda ba a san ba ma da me ya cika menene makomar shi cewa Allah ya sanya ka cikin ceton shi wannan kwata-kwata wannan kuskure ne sai dai a dunkula kawai Allah ka sanya ni a cikin ceton bayinka mu'minai ka roki Allah shi ya sanya ka cikin ceton bayin shi mu'minai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun zo karshen babu shafa'a wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na hukunce-hukuncen ceto. Bayani ya gabata game da ma'anar ceto a ranar kiyama. Kamar yadda malamai suka yi bayani, in aka ce ash-shafa'a a shar'ance, wato shi ne su'alullahi tajawuza ani dhunubi wal athami lil ghayr, roƙon Allah subhanahu wa ta'ala rangwami da yafiya game da zunuban wani, wato da laifukansa. Ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe ma wani daga cikin bayinsa, ma'ana zunubansa, wato da laifukansa. Wannan shi ne ma'anar ceto a ranar kiyama. Amma kamar yadda kuma yana iya kasancewa, kamar ma'anar ceto shi kuma a duniya shi ne malamai suke cewa wato at-tawassulu lil ghayri bi jalabi manfa'ati au daf'i madarra, wato shine ya kasance mutum ya shiga tsani, ya zamanto tsani ka wani, kamar da janyo masa wani amfani ko kuma ije masa wato wani tsanani. Wannan kenan a dunkule yana iya kasancewa a duniya, kamar yanda idan wani yana da wata bukata baya da fuskar da zai je ya tsaye ai masa, sai ka biyo ta kan wanda yake da fuska da alhurma, shi ya zama tsani tsakaninka da wanda kake neman biyan bukatar ka a gunsa. To amma in aka ce a ranar kiyama kenan shine su'alullahi tajawuza anil dhunubi wal athami lil ghayr, roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wato rangwame da yafiya game da zunuban wani, wato da laifukansa. Bayani ya gabata game da ayoyin da malam ya zo da su waɗanda suke tabbatar mana ceto gaba ɗayansa mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Bayya tarayya da kowa, bayya tarayya da komai, nashi ne, kuma babu wanda ya isa ya mai karan tsaye. Abinda yake naka shi ne kake gwandagi da shi, ka ba wanda ka so ba shi, ka hana wanda ka so ka hana. Amma duk abinda ba mallakar ka ba, to baka isa ba ka ba wani shi. To ceto gaba ɗayansa na Allah ne. Ayoyi sun gabata, daga cikinsu akwai wace aya? Fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a, duk da cewa malam bai zo da wannan ayar ba. Ayar na cikin suratul zumar, qul lillahi ya zo da ita, qul lillahi shafa'atu jami'a, ce da su ceto gaba ɗayansa wato na Allah ne. Allahu anan lil mulk, ma'ana faɗa musu cewa ceto gaba ɗayansa mallaka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, bayya tarayya da kowa, bayya tarayya da komai. Ayar da malam bai zo da ita ba, ayar na cikin suratul zukhruf, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Sannan wato malam sai ya zo mana kuma da ayoyin da suke tabbatar da cewa ceto yana da sharuɗa. Sharuɗansa guda biyu ne. Menene sharaɗi na farko? Samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga shi wanda zai yi ceta. Kenan izinullahi azza wa jalla lishafi an yashfa. Samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga shi wanda zai yi cetan domin ya yi ceto. An gane, duk wanda Allah bai ba shi izini ba bai isa bai ceci wanda yake son ya ceta. Dole sai an samu izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ayoyi sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da wannan sharadi, na daga cikinsu fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Baqara, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izini man zalladhi yashfa'u indahu illa bi izini ay babu wanda zai yi ceto abun Allah subhanahu wa ta'ala sai bayan samun izini gashi haka Allah ya faɗa a farkon suratu yunus ma min shafi'in illa min ba'di izini babu wani mai ceto a ranar kiyama sai bayan samun izini na ubangiji subhanahu wa ta'ala aya ta uku fatar Allah subhanahu wa ta'ala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la ceton masu ceto baya amfanar kowa abun Allah subhanahu wa ta'ala sai wanda Allah ya bashi izinin ceto a takaice waɗannan ayoyi guda uku suna tabbatar mana cewa ceto a ranar kiyama baya kasancewa sai bayan samun izini na Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu shine ridallahi azza wa jalla lishafi lilmash'al ridallahi ta'ala anil mashku'i lahu an yushfa samun yarda da amincewa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shi wanda za a ceta ko da an baka izinin yin cetan to ba wanda kaga dama ba za ka ceta sai wanda Allah ya yarda a cece shi dalilin da ke tabbatar da wannan sharadi shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul anbiya wala yashfa'una illa liman irtada mala'iku ba za su ceci kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya yarda a cece shi an gane ku sai wanda Allah ya yarda ya amince a cece shi kenan ko da an baka izinin yin ceto to ba kowa ba za ka ceta sai wanda Allah ya yarda ya amince a cece shi Allah ko ba zai yarda ba a ceci wani sai mai tauhidi sai wanda ya mutu akan tauhidi domin duk wanda ya mutu akan tauhidi komin girman laifinsa komin yawan zunubansa Allah sai ya shigar da shi karkashin ceton masu ceto bayan da za a yi tawama a cikin wuta ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ke da tauhidi daidai da nauyin jankiya shi ko ka ce daidai da nauyin kwayar komayya ko ka ce daidai da nauyin kwayar gadagi to ba zai dawoma a wuta a karshe da ceton masu ceto za a fitar da shi a kai shi aljanna kamar yadda hadisi yake cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika wuta duk wanda kuka samu imani daidai da nauyin kwayar gadagi gadagi wata ciyawa ce wanda kwayar shi wato kankanuwa ce ko kuma ka ce kwayar komayya shi ma nau'i ne na ciyawa wanda ake tsintsiya da ita dan ƴaƴan komayya sai kai da gaske ma za ka ringa ganin su manzon Allah ya sanya misali da wannan shine ubangiji ta'ala zai ce duk wanda kuka samu imani a zuciyarsa daidai da nauyin kwayar komayya ku fito da shi mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su je su kurcike wuta gaba ɗayanta duk wanda yake da imani ko mun kankantarsa za su fito da su manzon Allah ya ce idan aka fito da su sun kone kurmus tamkar gawayi a lokacin nan za a jefa su wata ƙurama ta rayuwa manzon Allah ya ce gangan jikinsu zai toho yayi kyau kuma sannan a kai su gidan aljanna hadisin yana cikin kitabul iman to dan haka wannan yana nuna mana me wanda ya mutu akan tauhidi shine Allah ya yi alƙawarin shigar da shi karkashin ceton masu ceto amma duk wanda ya mutu yana shirka da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai shiga karkashin ceton masu ceto a ranar kiyama domin Allah ya faɗa fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i ceton masu ceto baya amfanin mushrikai don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake faɗa mana cewa na ga kowane annabi daga cikin annabawa wanda Allah ya aiko addu'a karɓaɓɓa kowane annabin ya yi addu'ar an amsa masa manzon Allah ya ce ku san da cewa ni na koye addu'ata don ceton al'ummata a ranar kiyama sai ya ce fahiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a ku san da cewa ceto na mai hada duk wanda ya mutu daga cikin al'umma ta baya shirka da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya shiga karkashin ceto na dan haka anan ubangiji ta'ala yace wala yashfa'una illa liman irtaba, mala'iku ba sa ceton kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya yarda da shi ya amince da shi. Mushriki ko ubangiji ta'ala bai yarda da shi ba bai amince da shi, kamar yadda ya faɗa wala yarda li ibadihi al-kufr, ubangiji ta'ala baya yarda da kafirci game da bayinsa. Sannan akwai ayoyi guda biyu waɗanda suka jimilce waɗannan sharuɗa guda biyu. Malam ya zo mana da ɗaya daga cikin su, ayar da ke cikin suratul najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha, kenan asharuɗul awwal, wa yarda asharuɗus sani, shine yace duk mala'ikun da suke cikin sammai gaba ɗaya su la tughni shafa'atuhum shay'an, cetonsu baya amfanar da komai a ranar kiyama, illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha, sai bayan Allah ya bada izini ga wanda yake so daga cikin bayinsa, sannan wa yarda kuma ya yarda da wanda za a ceta. Haka in ka koma cikin suratu Taha, fadar Allah subhanahu wa ta'ala yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla, ash-shahid illa man adina lahu ar-rahman, sai wanda Allah ya bashi izini, wa radiya lahu qawla, kuma shi wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da fadarsa kenan, wanda ya mutu akan tauhidi. Don haka waɗannan su ne sharuɗa na ceto. Don haka ceto kuma kala biyu ne, akwai kenan ash-shafa'atul musbatta, akwai ash-shafa'atul manfiya, ko ka ce ash-shafa'atul maqbula wa ash-shafa'atul mardudah. Akwai ceto wanda yake abin karɓa, akwai ceto wanda yake abin watsarwa. Ceto abin karɓa shi ne wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu, samun izinin Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda zai yi ceton, yarda ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da wanda za a ceta. Kenan duk ceton da ya haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu shi ne za ka ce masa ash-shafa'atul maqbula, ceto abin karɓa, ko ka kiraye shi ash-shafa'atul musbatta, ceto wanda yake tabbatacce. Kenan duk ceton da ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyu suka ratse, to wannan shi ne ake kiran shi ceto wanda yake abin watsarwa, wanda kwata-kwata baya amfanar mai shi a ranar kiyama. Don haka kuma mun ga kaɗan daga cikin nau'ikan ceto wanda galibin su sun keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma akwai ceton da wato sauran bayi suna tarayya da shi, mala'iku da sauran annabawa da manzanni da salihan bayi suna tarayya da shi a cikin wannan nau'in, shi ne kenan ceton dukkan wasu masu laifuka waɗanda aka tura su cikin wuta. Wannan mala'ikun Allah za su yi ceto, annabawan Allah za su yi ceto, muminai za su yi ceto, sauran kenan gaba ɗayan muminai da annabawan Allah da manzanni gaba ɗayan su za su ceci waɗanda kenan masu manya-manyan laifuka waɗanda suka mutu akan tauhidi. Wannan za a fito da su daga cikin wuta a kai su aljanna, ko mun kankantar imaninsu. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم la astaghfiranna laka ma lam unha ank fa anzala Allahu azza wa jalla ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موئدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne na musamman abin da ya kunsa shine ma'anar fadar Allah mai girma da daukaka dake cikin suratul ankabut innaka la tahdi man ahbabt dake cikin suratul qasas ubangiji ta'ala yace innaka la tahdi man ahbabt wato lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkafu anan wato din nabi sallallahu alaihi wasallam li annahu huwa al-mukhatab shine ake magana da shi anan ubangiji ta'ala yace masa innaka lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da man ahbabta ma'ana wanda kake son shiryuwarsa sai ya ce walakin Allah ya hadi man yasha sanadi ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda ya so shiryar da shi saboda wata hikima ta shi wa huwa a'lamu bil muhtadi Ubangiji ta'ala shine masani game da bayi waɗanda suka cancanci shirya shi ya san a cikin bayinsa waɗanda shine ya san daga cikin bayinsa waɗanda suka cancanci wato shirya dangantar wato shi wannan babi da baban da ke gabaninsa a babi da ya gabata mun ga cewa a ranar kiyama babu wanda ya isa ya bugi gaba ya ceci wani sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala domin ceto mallakar ubangiji subhanahu wa ta'ala ne to haka a wannan rayuwa tamu ta duniya babu wanda ya isa ya shiryar da wani sai Allah subhanahu wa ta'ala baka isa ba duk matsayinka duk darajarka duk martabarka ka shiryar da wanda kake son shiryuwar shi sai idan Allah ya yi nihin shiryar da shi shine anan malam ya zo mana da wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta ubangiji ta'ala yace ma manzon sa lalle kai baka iya shiryar da man ahbabta wato wanda kake so nan kasancewar wanda kake so akwai so wanda yake dabi'i wanda shi da yana kaunar mahaifinsa ko da mahaifin nashi ba musulmi bane akwai soyayya wanda take ta dabi'a amma abinda wannan aya take nihi ma'ana man ahbabta hidayatahu kenan kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryar da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda zamu iske sababin saukar ayar ya ringa kwadayin musuluntar amminsa Abu Dali manzon Allah ya yi iyayen shi to amma Allah bai kaddara haka ba shine yace innaka la tahdi man ahbabta lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son wato shiryar da shi kenan ba wanda kake tsananin son shi da kaunar shi saboda kasancewar san duk wanda yake ba musulmi ba ko mun kusancin ka da shi haramun ne sai dai kawai so wanda yake na dabi'a wanda mutum a dabi'ance yana son na kusa da shi sai yace walakin Allah ya hadi man yasha sanadi ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda yaso shiryar da shi daga cikin bayinsa sai ce wa huwa a'lamu bil muhtadin ubangiji ta'ala shine masani game da bayi wadanda suka cancanci shiriya to kasancewar wato kamar yanda malam yazo mana da wannan hadisi wanda yake fassara mana ma'anar wannan aya wanda kuma yana nuna mana shine sababin saukar wannan aya shine malam yake faɗa wafis sahihi wato yazo a cikin ingantaccen hadisi ko kuma kace yazo a cikin sahihul bukhari wato daga sa'id ibn al-musayyab daga mahaifinsa an gane ko Allah ya kara masa yadda yake cewa lamma hadarat aba talibin al-wafa lokacin da alamun mutuwa suka halarto ma abu dalib ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baban Ali ma'ana lokacin da alamun mutuwa wato ya halarto masa ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gunsa wa indahu Abdullah ibn Abi Umayya wa Abu Jahl a lokacin nan abun Abu Dalib wato akwai Abdullah ibn Abi Umayya al-Makhzumi da shi da Abu Jahl suna zaune abun Abu Dalib fa qala lahu wazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da Abu Dalib ya am wazan Allah yace ya kai amina mimun kin in ma kai mata kasra ko kuma kai mata gamma in kace ya am kamata kasra kenan akan ka shafi kenan ya unnisba asali shine ya ammi idan aka ce am shine dan uwan mahaifi ko kuma alal kafa ma'ana kayan ki ya unnisba sai kace ya ammu ma'ana ya kai amina kul la ilaha illallah wazan Allah yace ka faɗi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah kalima ce daya zaka faɗa wato na kafa maka na kafa hujja da ita gare ka abun Allah subhanahu wa ta'ala lafazin uhajju laka biha indallah ai adhkuruha hujjatan laka indallah zan ambata wannan kalima matsayin hujja ce taka abun Allah subhanahu wa ta'ala cewa ka mutu wato ka musulunta kuma tare da cewa ya fi kowa sanin haka amma zan ambata wannan kalima a matsayin hujja ce gare ka abun Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan ma'anar kalimatan uhajju laka biha indallah ma'ana zan yi jayayya da ita a madadinka abun Allah subhanahu wa ta'ala to illa kasancewar ma'ana ta farko ita ta furin jayi ma'ana zan ambata ta a matsayin hujja ce taka abun Allah domin ya zo a cikin sahihu muslim ashhadu laka biha indallah ma'ana zan tabbatar da shaida gare ka da wannan kalima abun Allah subhanahu wa ta'ala cewa ka musulunta kuma ya fi kowa sani game da haka shi lafazin kalimatan anan badal ne kenan na la ilaha illallah shine yace kul la ilaha illallah kalimatan ay kul kalimatan uhajju laka biha indallah ka faɗi wannan kalima ita ce la ilaha illallah zan ambata ta matsayin hujja ce taka abun Allah subhanahu wa ta'ala bazan Allah ya faɗa masa haka fa qala lahu wato waɗannan mutane biyu da ke zaune a gunsa Abdullahi ibn Abi Umayya da Abu Jahl sun ko sai suka ce ma Abu Dalib a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu ka kyamaci wato addinin babanka Abdul Muttalib addinin uwayenka da kakanninka yanzu shi za ka kyamata fa'ada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ya koma faɗa masa wannan kalima yace masa ya am قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كفت لا إله إلا الله كلمة أيا تشيزا كفتا نعم بتا تمسين حجة تشيتاك أبو الله سبحانه وتعالى وزعن الله يميمي تامسا فأعادا سوماسي سكا ميمي تامسا وانه مونر كلمة سكا تشيمسا أترغب عن ملة عبد المطلب yanzu kai kyamace addinin babanka Abdulmuttalib bazan Allah ya faɗa su ma su faɗa fa kana akhiru ma qala iya karshen abinda Abu Talib ya faɗa kuma wanda akan shi ya bar duniya shi huwa ala millati Abdulmuttalib shi yana nan akan addinin baban shi Abdulmuttalib addinin Abdulmuttalib ko addini ne na shirka wa aba an yakuna la ilaha illallah yaki yace la ilaha illallah fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace la astaghfiranna laka ma lam unha ank manzon Allah yace rantsuwa nake da ubangiji na lalle ne sai na roka maka gafara ta ubangiji na malam ulha anka matukar ba a hane ne ba game da roka maka gafara wannan ka ce akwai wani kai kawo a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da a hane shi ba a hane shi shi dai yana zatan tana iya yiwa a taka masa birki shine yace la astaghfiranna laka malam ulha anka manzon Allah yace wallahi sai da ya karfafa wannan da harfa na karfafa wato zance guda uku farko sai ka kaddara rantsuwa wallahi sai ya ce la astaghfiranna laka ga Allah sannan kuma ga nuna tawkida a tsakila shine ya ce la astaghfiranna laka yace wallahi lalle ne sai na roka maka gafara ta ubangiji na malam unha anka matukar ba a hane ne ba game da roka maka gafara fa anzala Allah azza wa jalla take yinki sai Allah ya turo sako ma kana lin nabiyyi wallazina amanu ubangiji ta'ala yace bai dace ba ga annabi wallazina amanu da wadanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su roka ma mushrikai gafara walau kanu uli qurba koda su mushrikan sun kasance makusantan su ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa waɗannan makusantan nasu da wuta ne ta ina ake gane dan wuta wanda ya mutu akan kafirci duk wanda ya mutu akan kafirci haramun ne a roƙa masa gafara ta ubangiji subhanahu wataala haka in yana raye ba a roƙa masa gafara ta ubangiji subhanahu wataala sai dai a roƙa masa shiriya ma'ana Allah ya shiryar da shi amma ba za a roƙa masa gafara sawa'an yana raye ko yana mace duk wanda ba musulmi ba sai yace min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa ɗan wutan ubangiji ta'ala sai yace wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi roƙon gafara da ibrahimu alaihi salam yama mahaifinsa bai zaman tuba illa an mau'idatin wa'ada ha'iyya faci game da wani alkawari ne da ya ma mahaifin nasa a can cikin suratu maryam Allah ya ambata mana sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace da sannu zan roka maka gafara ta ubangiji na yace domin ubangiji na ya kasance mai matukar aikata alkhairi ne game da ni idan nayi addu'a yana amsa mu to shine annabi ibrahim alaihi salam ya cika wannan alkawari da ya ma mahaifinsa na cewa zai roƙa masa gafara Allah ya ambata mana cika alkawarin da ya yi a can cikin suratu Ibrahim rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab haka kuma a can cikin suratu shu'ara waghfirli abi innahu kana minad dallin yace ya ubangiji na ka gafarta ma mahaifina innahu kana minad dallin domin ya kasance yana daga cikin batacci waɗanda sun saki layi madaidaici shine ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi roƙon gafara da annabi ibrahim ya ba mahaifinsa bai zaman tuba illa an mau'idatin wa'ada ha'iyya face game da wani alkawari ne da ya masa sai yace falan ma ta bayyana lahu annahu abun lillahi lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim ya gane cewa mahaifinsa makiyin Allah ne tabarra aminu Ibrahim alaihi salam sai ya raba hanya da shi ya yi hannun riga da shi ya fita daga sha'aninsa ubangiji ta'ala ya jinjina masa ya ce inna Ibrahim la awwahun halim lalle Ibrahim mai matukar nishi ne saboda tsoron Allah kuma mutum ne wanda yake mai matukar jimiri da haƙuri Allah ya yabi Ibrahim alaihi salam wannan aya ta sauka ne kenan a sababin wannan alƙawari da manzon Allah ya yi na cewa lalle ne sai ya roƙa ma amminsa Abu Talib gafara ta Ubangijinsa matuƙar ba a hane shi ba Ubangiji ta'ala sai ya turo saƙon da yake hanin annabi da muminai cewa bai dace ba su roƙa ma mushrikai gafara ko mun kusacinsu da su ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ko ma menene ko mun kusacinka da shi in dai mushriki ne to bayya halatta ka roƙa masa gafara sawa'an yana raye ko bayan mutuwar shi in yana raye iya abinda za ka yi shine ka yi addu'ar cewa Allah ya shirye da shi ya ganar da shi ta farki wanda yake madidici shine sai ce kuma wa anzalallahu fi abi talib Allah ya saukar da wannan aya game da al'amarin Abu Talib da yake ya ce la ilaha illallah yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi iya kokarinsa ya yi fadan ya musulunta ya faɗi wannan kalima sai yace innaka la tahdi man ahbabta ubangiji ta'ala yace lalle wato kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa walakin Allah ya hadi man yasha sai dai ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda ya so shiryar da shi daga cikin bayinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin shine masani game da waɗanda suka cancanci shiriya a takaice a wannan aya ubangiji ta'ala ya kore ma manzansa wata shiriya wadda ita ce ake kiranta hidayatu tawfiq domin ita shiriya kala biyu ce hidaya kala biyu ce akwai hidayatu dilala wal irshad kashi na farko kenan na biyu akwai hidayatu tawfiq ita hidayatu dilala wal irshad shiriya shiryasuwa ta a nuna ma bawa hanya a buɗa masa hanya a nuna masa hanya ta ƙwarai ai masa bayani to ita wannan Allah ya tabbatar ma manzansa ya tabbatar ma mabiyansa kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa ƙarshen suratu shura wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana shiryar da bayi zuwa tafarki madidici to wannan ita ce ake kiranta hidayatu dilala wal irshad kenan na'ama bawa bayani a nuna masa hanya ta ƙwarai a kuma ai masa bayanin sakamakon duk wanda yabi wannan hanya ga yanda lamarinsa zai kwashe a rayuwarsa ta duniya kuma da makomarsa lahira kuma a nuna masa hanya ta banza wadda bai dace ba a ce mutum ya bi to wannan Allah ya mallaka ma annabawa da manzanni da mabiyansu kuma kowa kafin ya zo duniya sai da Allah ya kimsa masa wannan hidayah a cikin zuciyarsa kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul insan hal ata ala lil insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna lil insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura ashahidi inna hadaynahu as-sabila ubangiji ta'ala yace lalle mu ne muka shiryar da dan adam ga tafarki imma shakiran ko ya zamanto mai godiya ga ubangijinsa shine kadaita Allah a cikin ibada ko imma kafura ko kuma ya zamanto mai butulce ma ubangijinsa kowa sai da Allah ya nuna masa ga hanya ta ƙwarai ga hanya ta banza kuma haka ya faɗa a cikin suratul balad wa hadainahu najdai mun shiryar da dan adam an najdain ma'ana hanyoyi guda biyu ga hanya ta alkhairi ga hanya ta sharri kenan abin da ya rage ya zaba ma kansa wanda ya gata masa kuma haka ya faɗa a can cikin suratul fusilat fa amma famudu fa hadainahum fastahabbul ama adal huda sanidiyar samudawa mutanen annabi sali ubangiji ta'ala ya ce fa hadainahum ma'ana mun bayyana musu tafarki na shiriya a fili mun nuna musu fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka zabe makautaka akan shiriya to wannan ita ce ake kiranta hidayatul dilala wal irshad wanda Allah ya mallaka ma annabawa da manzanni da mabiyansu shine abinda malamai suke fama a yau ba dare ba rana a nuna ma jama'a hanya ta kwarai kuma a nuna musu hanya wanda bata dace ba kenan wannan ita ce ake kiranta hidayatul dilala wal irshad kenan ita ce Allah ya tabbatar ma manzansa a cikin fadarsa wa innaka latahdi ila siratul mustaqim lalle kai kana shiryasuwa zuwa wato tafarki wanda yake madaidaici to amma kashi na biyu hidayatul tawfiq shiriya ta yi ma bawa dace game da karbar imani wannan a hannun Allah take shi kadai yake da mallakar ta bayyana tarayya da kowa akan ta shi yake shiryar da wanda ya so shiryarwa kuma shi yake batar da wanda ya nihin batarwa saboda hikima ta shi shine can ubangiji ta'ala ita ce shiryar da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kullun wato a cikin sallolinmu muke fada muke maimaitawa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka tabbatar da mu akan tafarkinka wanda yake madaidaici ita ce hidayatul tawfiq kuma haka can ubangiji ta'ala yake fada wato yake cewa walau sha Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahili walau sha Allahu la jama'ahum 'alal huda da Allah ya so da ya hada bayinsa gaba daya wato akan shiriya da Allah ya so da duk duniya gaba daya kowa ya zama mu'mini haka ya fada kuma a can cikin suratul yunus walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah wa yaj'alu rijsa 'ala alladhina la ya'qilun shine yace walau sha'a rabbuka inda ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da duk wanda ke duran kasa gaba daya wato da su imani sai ce a ba'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin shi yanzu kai kai saka kirsasa mutane su zama mu'minai wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah ai bai saukaka ba ga wata rai da za ta yi imani sai da izinin Allah duk wanda kaga yayi imani to Allah ne ya so shi da wannan imani shine ya nufaci shi amma duk wanda Allah bai yi nihin shiryar da shi ba duk wa'azin da za a yi masa to tamkar ana zuba ruwa a bayan ƙurya ne bayan da za a iya karba wannan ita ce ake kiranta hidayatul tawfiq kenan shiriya wadda take ta yi ma bawa dace game da karbar musulunci ita ce Allah ya kore ma manzansa a can da yace laisa alayka hudahum walakinallaha yahdi man yasha shiryar da su ba abu bane ba wanda ke gare ka sanadi Allah shike shiryar da wanda yake wannan aya ita ma ta sauka a fadan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake game da shiryuwar mutanansa ya samu damuwa akan haka Allah ya ce masa laisa alayka hudahum walakinallaha yahdi man yasha kamar yanda kuma ita ce anan Allah ya kore masa ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha lalle kai baka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa sanadi Allah shi yake shiryar da wato wanda ya so shiryar da shi sai ya ce wa huwa a'lamu bil muhtadin ubangiji ta'ala shine masani game da wato wanda suka cancanci shiriya daga cikin bayinsa to kamar yanda shi wannan hadisi cewa ga yanda ya kasance ga Abu Dalib bazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana famar ya lakanta masa kalimatu shahada a lokacin da alamun mutuwa suka sauka gare shi to wannan a zahiri tamkar ya ci karo da waccan aya wadda ke cikin suratul nisa fadar Allah subhanahu wata'ala wa laysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an wal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima. Ubangiji ta'ala yace ai babu tuba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka har aka kai lokacin da alamun mutuwa ya ruhuma ɗayansu ya ce ni a yanzu na tuba. Ubangiji ta'ala ya ce wannan ba a karɓar tubansa. Wannan ladina ya mutu na wuhun kufar balantana waɗanda suka mutu a halin suna kafirai ko sun tuba Allah ba zai karɓi tubansu ba. Don haka anan malamai suka ce ma'ana abinda ake nihi da alamun mutuwa ma'ana kafin ya shiga hali na fitar rai, domin akwai mutumin da zaran an ga yanayin shi to an yanke kauna an tabbata cewa wannan dai ba zai kai labari ba, tare da cewa ma'ana wadda ta fi dacewa game da ita wannan hadisi na cewa alamun mutuwa sun sauka gare shi wannan ya keɓanta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah ya keɓance shi da wannan, inda Allah ya kaddara Abu Dalib ya faɗi wannan kalima ta la ilaha illallah to za ta amfane shi a makomarsa lahira. Wanda karamu manta bayani ya gabata, Allah ya keɓanci manzansa da ceton a sauƙaƙa ma shi Abu Dalib azaba, tare da cewa ceton masu ceto game da sauƙaƙa ma kafirai azaba wannan baya amfanarsu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur. Amma Allah ya ba manzon shi citan a sauƙaƙa ma Abu Dalib azaba, kamar yadda hadisi yake cikin sahih Muslim. To haka wannan kalima ta la ilaha illallah yana cikin hali da fitar rai, kuma za Allah yake famar ilakanta masa. To inda ya faɗa wannan kalima za ta amfane shi a gobe kiyama, wannan yake batar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wani wanda yake cikin hali na fitar rai idan aka lakanta masa kalimatu shahada, in ya faɗa wannan kalima ba za ta amfane shi ba, Allah ba zai karɓi tubansa ba. Wanda gaya Fir'auna ya yi kalimatu shahada lokacin da ya ga hallaka ido da ido, amma ba ta amfane shi ba, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa jawo zinabi bani Isra'ila al-bahara fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin cha la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isra'il cai nayi imani babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Ubangijin da banu Isra'ila suka yi imani da shi, yace wa adamin almuslimi da kuma ni ina daga cikin masu mai kauya da shi da bi zuwa gare shi. Yayi wannan kalimatu shahada lokacin da ruwa yana dago shi yana kasa da shi yana sama da shi yana kasa da shi. Ubangiji ta'ala yace masa al'ana a yanzu ne zaka yi imani wa kada asaita alhali ka saba mana kamlu gabanin haka wa kunta minal mufsidin ka kasance daga cikin mabarnata. To dan haka duk wanda yake cikin yanayi na fitar rai koda ya tuba Allah baya karban tubansa, duk wanda yake cikin yanayi na fitar rai idan yayi kalimatu shahada wannan kalimatu shahada ba ta amfanarsa. Dan haka yace walaysatit tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إن دان هكا wannan cewa yayin da alamun mutuwa suka halartu ma Abu Dalib manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana nufamar ya lakanta masa kalimatu shahada, wanda a ƙarshe yake faɗa yace shi yana kan addinin mahaifinsa Abdul Muttalib a sababin wannan mummunar kalima da waɗannan mutane guda biyu Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Ubayya wato wanda suke laka wannan suke bujiro masa da wannan kalima ta hana shi ya faɗi la ilaha illallah, yace shi ya mutu akan addinin mahaifinsa wato Abdul Muttalib. To shine malam ke faɗa fihi masail, wato akwai mas'aloli a ƙarƙashin wannan babu. al'ula tafsiru qawlihi, mas'ala ta farko tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, lalle kai baka iya shiryar da wanda ka so shiryuwarsa, walakin Allah yahdi man yasha, sanin dai Ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa, wa huwa a'lamu bil muhtadin, shine masani game da bayi waɗanda suka cancanci shirya. Ina wannan yana nuna cewa kamar yadda ba wanda ya isa ya mallaka ma wani ceto a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wataala, to haka a rayuwar nan ta duniya ba wanda ya isa ya shiryar da wani, duk matsayin shi duk darajar shi abun Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kore masa cewa bai isa bai shiryar da wanda yake son shiryuwar shi, sai dai wanda Allah ya nihi shiryar da shi. Kina shirya a hannun Allah take. Shine muke fata, muke ta'addu'a cewa Allah ya shiryar da mu, ma'ana ya tabbatar da mu akan wannan tafarki wanda yake madaidaici. Sannan athaniya, mas'ala ta biyu, tafsiru qawlihi, malam yace wato tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu, ai bai dace ba ga annabi, wal ladina amanu, da waɗanda suka yi imani, an yastaghfiru lil mushrikina, su roƙa ma mushrikai gafara, walau kanu uli qurba, koda su mushrikan danginsu ne waɗanda suke na kusa, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa ɗan wuta ne. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yana kan hanyar zuwa Makka domin yin umra, manzon Allah ya nemi izini abun Ubangijinsa na ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara. Lokacin da ya wuce da inda aka binne ta wani dawa da ake kira shi al-abwa, al-abwa, a nan aka binne mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin Makka da Madina. Manzon Allah ya nemi a bashi izinin ya roƙa mata gafara, Ubangiji ta'ala ya hane shi. A lokacin nan sai ya nemi a bashi izinin wato ziyarar kabarinta, Ubangiji ta'ala ya bashi izini. Manzon Allah ya ziyarci kabarin da wasu jama'a daga cikin sahabbansa. Manzon Allah ya yi kuka, ya sanya duk jama'ar da ke tare da shi kuka, wanda wannan hadisi yana nuna halaccin ziyarar makabarta ko da ba ta musulmi ba ce. Za ka iya ziyarar makabarta ta arna domin ɗaukan wa'azi, kai ka amfana amma ba don ka amfanar da su ba, za ka yi musu addu'a ba, sai dai don ka ɗau wa'azi. Gaya duk ta'addancin da suka yi da duk fanɗarewa Ubangiji da suka yi, gaya zai zama komarsu. Da haka a nan Allah ya bashi izinin ya ziyarci kabarin nata, amma ne ya roƙa mata gafara, Ubangiji ta'ala ya hane shi. Manzon Allah yake faɗa ma sahabbansa ya ce, na roƙi Ubangiji na ya bani izinin in roƙa ma mahaifiyata gafara, ya hane ni, amma na nemi ya bani izinin ziyarar kabarinta, Ubangiji na ya bani izini. Shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce, walau kanu uli qurba, ko da su mushrikan makusantansu ne, to bai dace ba su roƙa musu gafara. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa ɗan wuta ne. Gane ɗan wuta shi ne wanda ya mutu akan kafirci, su kuwa akan kafirci suka mutu ba akan musulunci ba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yaro ƙarami, Allah ya karɓi rayuwar mahaifiyarsa kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo. Su ko duk waɗanda suke cikin wannan yanayi akan shirka suke akan addinin Abdulmuttalib. Don haka hadisi yana cikin Sahihu Muslim ya tabbatar da cewa mahaifinsa ma ya dawuta, kamar yadda wani sahabi ya tambaye shi, ina mahaifina yake? Manzon Allah ya ce masa, da mahaifina da mahaifinka gaba ɗaya suna wuta. Kuma a nan inda a ce mahaifiyarsa mumina ce, to Allah ba zai haramta masa bai roƙa mata gafara. Amma ya nemi ya roƙa mata gafara aka ce a. to shine sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawidatin wa adahiya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra amin inna ibrahima la awwahun hali ita ce kenan mas'ala ta biyu athalitha mas'ala ta uku wa hiya al mas'alatul kabira malam yace ita ce babbar mas'ala wadda ta fi kowace mas'alar a karkashin baba yace tafsiru qaulihi kullu ilaha illa allah tafsirin fadarsa da yace masa kullu ilaha illa allah ce la ilaha illa allah bi khilafi ma alaihi man yadda ilim yace sabanin abinda wadanda ke da'awar ilimi suke kan shi a yau mafi yawan su wayan kace musu menene la ilaha menene ma'anar la ilaha illa allah sai yace la kalika wala razika ba mahalicci sai Allah ba ma ba mai azurtawa sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayuwa sai Allah to in har haka ne kadai ma'anar la ilaha illallah to menene fa'idar yakar su Abu Jahal da sauransu wanda gaba ɗayan su sun yarda da cewa ba mai kashewa sai Allah ba mai rayuwa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah ba mai halittar halittu sai Allah amma wannan bai shigar da su musulunci ba da yawa waɗanda suke almutakallimun ma'ana waɗanda ake da awar malamai ne in ka tsantsara su ba su san menene ma'anar la ilaha illallah kawai su ma'anar la ilaha illallah ba mai kashewa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah shi kuma anarta ta hakika waɗancan wani bangare ne daga cikin ma'anarta shine tauhidur rububiyya amma ma'anarta mi ake ni ana ai la ma'budu bi haqqin illa Allah babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah ma'ana ba wanda ya cancanta abauta masa in banda Allah shine ma'anarta shine yace tabbai yake cewa wahiyal mas'alatul kabira yace ita ce mas'ala wadda take babba yace tafsiru qaulihi fasara fadarsa da yace kullu ilaha illallah ce la ilaha illallah bi khilafi ma alaihi man yadda ilima sabani abinda waɗanda ke da'awar ilimi suke kan shi a yau na cewa ita la ilaha illallah ba mai halitta sai Allah ba mai iko sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayuwa sai Allah su kawai haka suka fahimci la ilaha illallah shine anan malam sai yace mas'ala ta hudu sai yace anna abu jahal lalle abu jahal wa mamma abu da wanda ke tare da shi ya rifuna muradan nabi sallallahu alaihi wasallama idza qala lil rajuli qul la ilaha illa allah sun san mi manzon Allah yake nihi da mutum in ya ce masa ce la ilaha illa allah sun san abin da yake nihi ka kadaita Allah a cikin ibada duk wasu gumaka bautar gumaka ka watsar da ita dan haka ai Allah ya kissanta mana fadar su a cikin suratu safat innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ubangiji ta'ala yace sun kasance in an ce da su ku ce la ilaha illa allah yastakbiruna girman kai suke wa yaquluna sai kaji suna fada a inna latariku alihatina yanzu kawai mu masu watsar da guma kanmu ne mu daina bauta musu li sha'irin majnun saboda fadar wani mawaki wanda yake mai tabon hankali sun san cewa duk wanda ya ce la ilaha illa allah to ba maganar ya bauta ma wani ba Allah ba su ko suna bauta ma guma kansu lata da uzza da sauran guma kansu shine anan malam yace anna abu jahal lalle abu jahal wa mamma abu da wanda ke tare da shi shine abdullahi ibnu abi umayya ya arifuna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam sun san menene nihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qala lir rajuli in ya fada ma mutun yace qul la ilaha illa allah ce la ilaha illa allah sun san me yake nihi ka daina bauta ma kowa banda Allah malam yace fa qabbaha Allahu man abu jahalin a'lamu minhu bi asli al-islam malam yace Allah wadan mutumin da abu jahal ya fi shi sanin tushen musulunci ya fi shi sanin ma'anar la ilaha illallah inda shi abu jahal ya san in kace la ilaha illallah to ba maganar ka bauta ba wani ba Allah ba amma shi yau gashi yana cewa la ilaha illallah kuma yana daukan wani abu mai sunan ibada ya sarrafa ga wani Allah. Don haka shi wannan ɗayan shi Abdullahi ibn Abi Umayya shi ya musulunta ya kyautata musuluncin shi. Haka shi mahaifin Sa'id ibn al-Musayyab shi ma ya musulunta ya kyautata musuluncin shi. Abu Jahal shi kadai ne Allah ya kaddara masa tabewa da halaka daga cikin waɗannan ukun kenan. Shine matsala ta biyar sai ya ce jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami amrihi. Yace matsala ta biyar kokari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kai matuƙa game da famar musuluntar amminsa. Manzon Allah yayi iyayen shi yayi kwadayin amminsa ya musulunta, dan haka manzon Allah ya samu damuwa bayan ya ce shi alamin latu abdul muttalib. Manzon Allah yace to yace wallahi zan roƙa maka gafara ta ubangiji na matuƙar ba hare ni ba. Wannan yana nuna iyayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fama yayi kwadan wato musuluntar amminsa, sai dai da yake shirya a hannun Allah take. Kamar yadda bayani ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa zukatan ƴaƴan Adam gaba ɗaya suna tsakanin yatsotsi biyu daga cikin yatsotsin Ubangiji subhanahu wata'ala. Tamkar zuciya ɗaya Ubangiji ta'ala yana juya su iyayen da su, dan haka Allah bai nufa ba wato Abu Talib ya musulunta. Duk famar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi duk iya kokarin da yi. Mas'ala ta shida ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Shine mallam yace raddi ga wanda ya rai cewa ai wato Abdul Muttalib wato ya musulunta wa aslafihi da jikokin shi irin su Abu Talib ai duk sun musulunta. Ma'ana da ƴaƴan shi kenan su Abu Talib duk sun musulunta. Kamar yanda wato su Rafida ɗin Shi'a sun tafi akan cewa Abu Talib baban Ali ya musulunta, sun tafi akan cewa shi ma kamar yanda kuma su ma Sufiya wai Abdul Muttalib wai musulmi ne wai ya musulunta, Abu Talib wai shi ma ya musulunta. To anan ga ya hadisi ne fa na cikin Sahihul Bukhari a ƙarshe kin ya faɗi la ilaha illallah yayi cai huwa ala millati Abdul Muttalib, shi ya mutu akan addinin Abdul Muttalib, kuma su sun fito suna da awar cewa musulmi ne wai ya musulunta, akan musulunci ya mutu, wai ba ma shi Abu Talib kin hatta da wai mahaifin nasa wai Abdul Muttalib. To shine mallan yace ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafihi, raddi ga waɗanda ke raye cewa Abdul Muttalib wato ya musulunta wa aslafihi da ƴaƴansa, ma'ana kamar Abu Talib cewa shi ma ya musulunta. Kira wannan hadisi da wannan aya na raddi a kansu. As-sabi'a mas'ala ta bakwai kaunuhu sallallahu alaihi wa sallama istaghfara lahu falam yughfar lahu bal nuhiya an zalik. Kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, falam yughfar lahu, amma ba a gafarta masa ba. Me ya nuna ba a gafarta masa ba? Domin manzon Allah da kanshi ya bada labarin cewa lalle kuma bayan ƴan wuta ga azaba a ranar kiyama, manzon Allah ya ce shine mutumin da aka dora masa garushi biyu a ƙasan dugadugansa, ƙwaƙwalluwar shi tana tafarfasa saboda tsananin zafin waɗannan garushi biyu na wutar jahannama. Manzon Allah ya ce baya ƙudurin cewa akwai wanda ya fi shi tsananin azaba, gani yake azabar shi ta fi ta kowa. Manzon Allah ya ce wallahi shine koma bayan ƴan wuta ga azaba, shine Abu Talib. Aka tambayi manzon Allah ka amfanar da shi game da wani abu, domin ya yi ƙoƙarin baka kariya lokacin da ka zo da wannan addini ya taimaka maka? Manzon Allah ya ce ƙwarai na amfanar da shi, domin da yana tsake-tsakin wutar jahannama. Manzon Allah ya ce na roƙa masa alhurma abun Ubangiji na, aka sauƙaƙa masa, aka fito da shi wani balbani na wutar jahannama, aka ɗora masa garushi biyu a ƙasan dudugadugansa. Inda a ce gafarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa masa an amsa, to da ba za a saka shi wutar jahannama ba. shine anan malam yace kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lahu, kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roka masa gafara amma ba a gafarta masa ba. Bani Nuhi ya anzali sanidi an hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ci gaba da roka masa gafara, tunda cai lalle ne sai na roka maka gafara ta ubangiji na matukar ba a hane ni ba. Manzon Allah ya fara ubangiji ta'ala ya turo sakon maka da nabi wallazina amalu an yastaghfiru lil mushrikina, ai bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi su roka ma mushrikai gafara, walau kanu uli qurba koda makusantan su ne, take yanki Allah ya hane shi ya taka masa birki. Mas'ala ta 8, madarratu ashabi su'i 'ala al-insan, wato cutarwa ta miyagun abokai ga mutum. Mugun aboki kazuwa ne ko mu ce bala'i ne musiba ne. Yanzu anan fa Kadiba waɗannan miyagun abokai guda biyu, Abdullahi ibn Abi Umayya da Abu Jahal, su suka nace suka hana wato Abu Dalib yayi kalimatul shahada, kai manzon Allah ya ce masa qul la ilaha illallah, su kuma sai su ce a targabu an millati Abdul Muttalib, yanzu addinin uwayenka da kakanninka zaka kyamata, yanzu addinin uwayenka da kakanninka zaka kyamata. Dama shi mugun aboki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, wato tamkar mai zigazigi. Idan ka je ka zauna a wajen wanda yake ziga wuta a makira, ɗayan biyu ne, in ya ziga wuta karan wuta ya ƙona ma tufafi ko ya ƙona jikinka, ko ma bai ƙona jikinka ba za ka tashi kana warin makira warin ƙarfe. To shi mugun aboki ko da baka inda ka zauna da shi to miyagun halayen shi sai ka koya, di yanda za a yi ko da bai ce ba ika za to wannan miyagun halaye nashi sai ka koya. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa almar'u ala dini khalilihi, shi mutum yana kasancewa akan dabi'a da al'ada ta aboki, shine kenan ake cewa abokin barawo barawo, an gane ko, kamar yanda wani waƙe yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi, dangane da mutum karka tambaya cewa wane kaza ne, menene dabi'un shi, menene halayen shi, a karka tambaya. In kaga mutum kawai nura da abokan shi, suwa ne abokan shi, in abokai ne na kwarai to ka tabbata cewa shi ma mutumin kirki ne, in abokai ne na banza to ka tabbata cewa shi ma mutumin banza ne. Shine manzon Allah ya ce almar'u ala dini khalilihi, shi mutum yana kasancewa akan dabi'a da al'ada ta aboki. Sai ce fa yanzur ahadukum man yukhadid, manzon Allah ya ce ɗayan ku yayi nazari wane ne ya dace ya abuta da shi. In za ka yi abuta to ka tsaya ka tankade ka rauraye ka tantance ka samu mutumin kwarai, duk mutumin da ka ga yana da dabi'u da halaye na kwarai to yi kokari ya zame maka aboki. Shine manzon Allah ya kamanta shi da cewa kamar wanda yake tallar almiski ne, wanda yake dauke da almiski din ma ka bashi ko ya baka kyauta ko ka bashi kudi ya baka, in ma baka saya ba kuma bai baka ba to ba za ka tashi banza ba, in ka rabu da shi za ka ringa kanshin almiski. To haka mutumin kwarai in ka zauna da shi ko da bai taba cewa wane ika za ku da kaza, to za ka dauki dabi'u da halaye nashi. Shine anan malam yace madarratu ashabi su'i, cutarwa ta miyagun abokai alal insani ga mutum, kaga wannan su ne sababi waɗanda suka hana shi musulunta. Maza Allah ya ce masa qul la ilaha illallah, su sai su ce a targabu an millati Abdul Muttalib. At-tasi'a, mas'ala ta 10, madarratu ta'zimi al-aslafi wal akabir, malam ya ce cutarwa ta girmama waɗanda suke marigaya da manya waɗanda suka wuce, ma'ana waɗanda suke ba kan hanya ta kwarai ba, a ringa ganin ai su wane ai kaza suka yi wane kaza suka yi, kamar irin wanda an tabbata mutanen nan ba akan tafarki madaidaici ba suke, to a ringa ganin kimarsu da darajarsu da girmansu. to wannan akwai cutarwa wanda za a ga kimar shi da girman shi daga cikin marigaya sai wanda ya mutu akan hanya wanda take ta daidai wannan yana da kima yana da daraja yana da martaba a dinga ambata tarihin shi domin ayi koyi da shi amma duk wani wanda ya mutu akan hanya wanda take ta banza to maganar wani girmama shi a dinga manya kaza wannan duka bai taso ba akwai cutarwa a karkashin haka kaga anan kasancewar su Abu Jahal da Abdullahi ibn Abi Umayya suna ganin girman Abdul Muttalib dan haka suke cewa a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu ka kyamace hanyar Abdul Muttalib mahaifinka to wanda dama wannan ita ce hujja ta kafirai kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa kazalika ma arsalna min qablika min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun shine kenan a mas'ala ta 10 da yace ash-shubhatu lil-mubtilina fi dhalik wato shubha ta mabarnata wato game da kangi masu nihim musulunta ma'ana yanda suke hada ruwa gudu irin shubha su shine yace istidlal abi jahal bi dhalika wato shine kafa hujja ta Abu Dalib da cewa wai yanzu zaka kyamaci addinin uwayenka da kakanninka kada shine Allah ya ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir gabalinka ba muturo da wani mai galgadi wato a cikin wata alƙarya illa qala mutrafuha face mani imtan alƙarya sai sun fada inna wajadna aba'ana ala ummati lalle mu mun samu uwayenmu akan wani addini wa inna ala atharihim muqtadun lalle mu masu koyi ne akan guragunsu inda suka bi mushi zamu bi ba zamu kyamaci abinda muka samu uwayenmu da kakanninmu akai shi to abinda mutum ya samu uwayen shi da kakannin shi akai in ya dace ma gaskiya to wannan abin yabo ne mutum ya bi amma duk abinda uwaye da kakanni suke kai in dai ya saba ma gaskiya to haramun ne kai musu biyayya bai ya halatta mutum ya bi shine yace ash-shubhatu lil mubtilina fi zalik shubha wato rikitarwa kenan ta mabarnata fi zalika game da haka shine hana ruwa gudu istidlal abi jahal bi zalika wato domin kafa hujja ta Abu Jahal game da wannan haka irin wannan hujja har yau akwai ta wani kawai shi a abin da yaga uwayen shi suna yi a shi ne ba ruwan shi da cewa a zo masa da wani abu wanda yake wannan a sai ya ce abinda kawai shi ya gani a gidansu ana yi shi ne abinda ake yi a gidanku sai in gaskiya ne in ya dace ma gaskiya za ka yi amma a matsayinka na mumini in dai bai dace ma gaskiya to baya halatta baya halatta alhadiyata ashara mas'ala ta 11 ash-shahidu li kauni al-a'mali bil khawatim malam yace anan akwai dalili wanda ke nuna cewa ayyuka na bawa akan lura da abin da bawa ya cika a kan shi shine yake cewa al-umuru bil khawatim al-amra wanda ake lura da su ake la'akari da su a yanke hukunci akan su abin da mutum ya cika da shi li annahu law qala hal lanafa'at inda a ce ya faɗi wannan kalima ta la ilaha illallah kamar yana manzon Allah yake bujiro masa to da ta amfane shi to amma rashin fadatta to wannan ya nuna cewa akan kafirci ya mutu tunda ya ki ya fada sai ya ce huwa alamin lati Abdul Muttalib mas'ala ta 12 wanda ita ce ta karshe malam yace at-ta'ammulu fi kibari hadhihi shubha fi qulubi ad-dallin malam yace lura da girman wannan shubha a cikin zukatan batacci li anna fil qissa domin a cikin kissar a cikin labarin annahum lam yujadiluhu illa biha babu wata jayayya da suka ringa yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa wannan kalimar daya kawai manzon Allah ya ce masa qul la ilaha illallah suka yi su ce masa a targabu an millati Abdul Muttalib ma'a mubalagatihi sallallahu alaihi wasallama wa takririhi tare da kai matuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maibaita masa wannan kalima amma fa li ajli azamatiha saboda girman wannan kalima wa wuduhiha da yanda take a bayyana inda kuma abun su iktasaru alaiha sai suka takaita akan ta kawai suka wadatu da ita a targabu an millati Abdul Muttalib. In kana so ka ga duk wanda yake da wata jahiliya ka hada shi to da uwayen shi da kakannin shi kamar yanzu kai wani abinda uwayenka kaza to irin wannan kalima ce mummuna wanda kafiran jiya suke kange wanda yake nihin musulunta da wannan kalima. Amma wanda gashi Abu Dalib in ka dauka fa a cikin waƙe-waƙen shi ya tabbata cewa addini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine addini na gaskiya. Kamar yadda a cikin lamiyar sa yake cewa wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula malamatu aw hadaru masabbati lawajadtani samhan bidhaka mubina. Yace tabbas nayi sani addinin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo da shi addinin da Muhammad yazo da shi min khairi adyanil bariyati dina shine yafi kowane addini gaba daya. Yace laula malamatu in ba dan kar a zarge ni ba aw hadaru masabbati ko kuma jin tsoron Allah wadai a ringa cewa kashin haƙuri ya sa na musulunta. Yace wallahi la wajadtani bi za kuma bina. Yace da ka same ni yace na karɓi wannan addini na fito fili ina faɗa cewa gaskiya ne. To kaga kenan jin tsoron wai Allah wadai kar a ce wai yayi raki ya musulunta to shine iya abin da ya hana shi akan wannan kalma da suke maimaita masa. To dan haka dai a takaice wannan babi kenan yana nuna mana shiriya a hannun Allah take. Naima bawa dace game da musulunta wannan abu ne wanda dukiya bata ba bawa ko wani karfin mulki ko wani wayo ko dubara zabi ne na Ubangiji subhanahu wataala. Kenan kamar yanda kuma babi da ya gabata kenan ba wanda ya isa ceci wani a ranar kiyama sai da izinin Allah subhanahu wataala kuma sai Allah ya yarda da wanda za a ceta. Kamar yanda a duniya ba wanda ya isa shiryar da wani in banda Allah subhanahu wataala kawai illa iya abin da yake kanka sai dai kama bawa bayani. Kuma wannan karka gaji kullun ka ringa faɗa masa ga abu wanda yake na ƙwarai ga abu wanda yake bai dace ba. Dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.